jami'ar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin kamar kowace safiyar asabar muna tafa da shirin a bari ya huce amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Derek Chauvin, tsohon dan sandan nan da aka samu da laifin kisan ba amurke bakar fata a George Floyd, an yanke masa hukuncin daurin shekara 22 da rabi a gidan yari. Alkali Peter Cahill ya fadawa kotun birnin Minneapolis da ke jihar Minnesota a jiya Juma'a cewa hukuncin wanda yafi wanda ake yankewa waɗanda suka aikata laifi karan farko bisa ga tsarin aikin su. An yanke shi ne duba da yadda Chauvin ya wuce guna da iri wajen amfani da mukamansa da kuma zaluncin da ya nuna akan Floyd. Masu gabatar da kara sun buƙaci a yankewa Chauvin daurin shekara 30 yayin da lauyoyin da ke kare shi suka buƙaci a yi masa sassauci. Idan ya nuna halaye masu kyau, ta yiwu a saki Chauvin kafin ya cika lokacin hukuncin sa bayan yayi kusan shekara 15 a gidan yari. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa 'yan Afghanistan ne za su iya yanke shawara akan makomarsu a lokacin da ya gana ido da ido da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani. A jiya Juma'a shugabannin biyu suka gana a fadar White House yayin da dakaran Amurka ke ci gaba da barin kasar da ke kudu maso tsakiyar nahiyar Asiya. Biden ya nanata cewa Amurka ba ta daina taimakawa kasar ba ne. Amurka za ta ci gaba da taimakawa dakaran Afghanistan daga ƙetare, za ta kuma ci gaba da taimakawa ta fannin tattalin arziki da siyasa. Masu aikin ceto a jihar Florida da ke kudancin Amurka sun yi amfani da wani babban karfi a jiya Juma'a don neman waɗanda suka tsira daga baraguzan wani bene da ya ruguje bayan da jami'ai suka tabbatar da mutuwar mutane hudu, wasu su 159 kuma ba a san inda suke ba. Ma'aikatan ceto a birnin Miami da wajen garin Southside sun yi amfani da babban karfin daga kaya da kuma hannuwansu don haƙo tarkacen ginin yayin da aka yi ta sheƙa ruwan sama lokaci zuwa lokaci. Jami'ai daga birnin Miami da kewayen garin Dade sun yi wani taron manema labarai a jiya Juma'a a wurin da lamarin ya faru arewa da birnin na Miami. Kusan kashi ɗaya cikin hudu na benin mai ɗauke da rukunin gidaje 55 ne ya ruguje da misalin karfe 1:30 na safe agogon yankin a ranar Alhamis. Shugabar garin Dade County Daniela Levin Carver ta fadawa manema labarai cewa jami'an aikin ceto na ci gaba da neman waɗanda suka tsira tare da ƙarin waɗanda lamarin ya shafa a ɓangaren da ginin ya ruguje. Ta ce an tabbatar da cewa mutane 129 suna nan lafiya. Ƙungiyar likitocin sa-kai ta MSF ta faɗa a jiya Juma'a cewa an gano gawar jami'an ƙungiyar uku a kusa da motarsu a yankin Tigray da ke ƙasar Habasha. A wata sanarwa da kungiyar ta fadda ta ce babu wani abu da zai iya bayyana bakin cikinmu, kaduwarmu da Allah wadanmu akan wannan mummunan haran. Haka kuma babu kalmar da za mu fada wa iyalai da 'yan uwan jami'an da za ta kwantar musu da hankali akan wannan rashin. Muna miƙa sakon ta'aziyar mu a gare su. Kungiyar ta MSF ta faɗa cewa tun daga ranar Alhamis ba su ƙara jin duriyar jami'an ba. Sai ranar Juma'a da safe aka ga motar su ba kowa a ciki, daga nan kuma aka ga gawarwakin su a ƙasa 'yan mitoci kusa da motar. Kungiyar ta bayyana sunayen jami'an nata Maria Hernandez, 'yar shekara 35, coordinator ayyukan gaggawa ta kungiyar ta MSF, 'yar ƙasar Spain ce, da kuma Johannes Helfam Rida, ɗan shekara 31, mataimakin coordinator ayyukan kungiyar, shi kuma ɗan ƙasar Habasha ne. Sai kuma Tedros Gebremariam Gebremichael, ɗan shekara 31, wanda shi ne direban su, shi ma ɗan ƙasar Habasha ne. A sanarwar ƙungiyar ta MSF ta faɗi cewa mutuwan Maria, Johannes da Tedros wani babban koma baya ne ga dukanmu, ƙasar Habasha da sauran ƙasashe inda muke aiki a faɗin duniya. Mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya Stéphane Dujarric ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa babu kalmar Allah wadanda zai yi amfani da ita da za ta isa game da hare-haren da ake kaiwa akan ma'aikatan jinƙai.
to kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma ka su lafiya
lafiya kalau aljuri kuma kuna lafiya
muna nan lafiya limito
ga yau
mun tashi da bukukuwa
haka kin san auren rakin nan ya ga lokacin za a shiga karman sallah za a shiga babban sallah haka ake auren nan da yawa
daga Kano a tashi a tafi Jigawa a tashi a tafi Gumel a dawo a shige Kaduna
a je Accra
jirgi a tafin Kaikara Accra to nake masu so ma menene ake
cewa ɗan ina da buki
sai kuma gaisuwar ta'aziya ga iyalan Reverend Inusa Galadima dukan su a cikin garin Malumfashi da Allah ya cikawa a cikin wannan makon dan Allah ya bada jimirin rashi mu kuma ya namu karshen sai kuma kamar yadda muka faɗa yau muna da gais auren dake amma kafin mu kai ga waɗannan da suke kan hanya bari mu fara da waɗanda aka riga aka daurawa jiya zamu mika gaisuwar taya murna ga commissioner watsa labarai na jihar Zamfara Ibrahim Dosara muna auren Elsa Samira Ibrahim Dosara da angonta Nura Ibrahim Amani Gusau waɗanda aka daura mu aure jiya jumannan Allah ya sa an yi
sanadi
Allah ya ba su lafiya da zuri'a
amin sumani
to mu ma muna
bi Allah sarki abu na mu kenan
mu ma abu ne
eh magani a kwabe mu
abokin
haka Hafiz
Muhammad baballe Muhammad Hafiz baballe ta da aure gobe wato yalan Alhaji Ado baballe ne muke taya murnan auren yarsu Khadija Ado Baballe da angonta Ibrahim Sufyan Abubakar wadanda za a daura mu aure gobe da karfe 11 na safe za a daura auren ne a masallacin Wajilawa da yake kan titin Emia Palace kusa da karamar hukumar Kano Municipal su ku kamar da muka ce za a daura wannan auren ne da karfe 11
masha Allah to Allah kai mu gobe lafiya shirin a bari huce na mika sakon taya murna zuwa ga Alhaji Papa Angola shugaban kungiyar masu yada labarai da harshen Hausa a Ghana na daurin auren sa wanda an riga an yi tare da uwar gidansa Hafsat Abdullahi Diko wanda aka fara shagulgula to ranar Alhamis kuma gobe idan Allah ya kai mu Lahadi kenan za a yi liyafa a unguwar Angola a Newtown daga Accra to Allah ba da zaman lafiya kana filin a bari huce na taya AIG Umar Shehu Ambursa mai ritaya murnan auren da ɗansa Abdulhamid Umar Shehu da amaryarsa Khadija Muhammad Suleiman wadda aka yi a jiya Juma'a kenan daga Ambursa a jihar Kebbi haka kuma muna mika taya murna zuwa ga CSP Mansur Mahmud Tafida wanda aka fi sani da Baba Mansur da amaryarsa Yasira Ahmed dan ruwata murnan auren su da za a daura gobe Lahadi da karfe 10 da safe wato a masallacin galadanci dake kusa da gidan Galadima a birnin Kano shi kuma Allah bada ikon zuwa ya albarkaci waɗannan auren da aka yi to sai kuma taya murna na abaryar huce zuwa ga Muhammad Mahi Garba da uwar gidansa Widad Usman wanda suka samu karuwan ɗa namiji da aka yi wa suna Usmanu Mahi ya ce yana mai wa iyayensa yana godiya ga dukkan waɗanda suka zo taya su murnan haifuwar da aka yi musamman mahaifiyarsa Hajiya Sadiya wato uwar Aciba Garba kenan tsohon ɗan wasan ƙwallo na Kotoko wacce ta yi zikirin Baba Giwa da ƴan uwanta Hajiya Abu Farai da kuma Hajiya Ayi Kumasi Los da Alhaji Boni Ntonsu da kuma Malam Idris Ntonsu to Allah ya raya Usman. Thank you.
ce ko bi kirkin ka na goma baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka zamu jabirki nan kuma kamar yadda muka
haka
tallata makon da ya shige mun yi babban bako wannan zauren sabili da haka zamu ba Nasiru Adamu Ezekaya
sosai kuwa
wanda aka ce a bakin ta tafi dadi sabili da haka zamu ba shi fili ya gabatar da babban bakon namu wanda muna ba da dama ga waɗanda suke da baiwa iri daban-daban wannan wata baiwa ce ta daban ba mun saba hirarraki da mawaka da masu fina-finai to ga wani bawan Allah da kuma Allah ya
ba assalamu alaikum sunana Muhammad Aliyu Fantuwa kamar yanda kuka sani a dan masallin Liberty TV kasantuwar alakantuwa ta da Liberty TV ni abokin su ne aminin su da kuma rancin yan gwala da jigi za a ce to shi ya sanya nake mu kai na lakabi da dan masallin Liberty TV
yau wato yuna bayanin naga irin ayyukan da kike masu ban mamaki na zayyana da zana hotunan mutane kamar daukar hoto ake yau shi ka faru wannan irin lamari ne ko kuma Allah ne ya halicce ka da wannan baiwa
eh shi hikima ta kirkire-kirkiren zane mafi akasari ba a mutum baya koyanta sai dai mutum zai taso ya iya ne yau da kullun tun a matakin karatu na primary school tun daga aji daya nake kokarin samun irin su bangwaye da tafai ne irin su bayan invitation card ne wurin kwaikwayar waɗansu abubuwa irin su cartoon irin su zane su bishiyoyi ne su duk wani abu wanda ka sani ya faɗo ma a rai mutum zai kokari sai ya kwafo wannan abu sai ya rubuta shi so daga haka da haka ne mutum zai ga ya tashi da abun har izuwa mataki na zan ce na karshe yanzu na gama kusan jami'a shekara uku haka da ta wuce to kusan ban san wani abu wanda wannan kusan shine aikin zan ce a kowane lokaci so kawai wannan wata baiwa ce wata hikima ce wadda Allah ya hore wadda kuma zane na mutane gaskiya ba a koyon shi mutum zai taso da shi ne amma ana koyon waɗansu abubuwan waɗanda ba zane na mutane ba
dan haka zan ce miki karanta a jami'a
ni na karanci Islamic ne na karanci BA Islamic na yi karatu na jami'ar Yaradua nan Katsina kenan
amma sai ya zama wata kila sanar da za kana samun dan hasafi shine wannan zayyane-zayyanen da sauran lambobi da kake yi girma
gaskiya ne wannan zan iya cewa ni bangaren da na karanta daban sannan kuma bangaren da aka fi sani na da shi daban na dai karanci Islamic a jami'a to amma kuma gashi ni kaina na tsince kaina zan ce tabbun ma san yanda aka yi kawai dai na tashi naga ina yin zane-zane na fara ne da abu da yanayi na ban sha'awa abin da ya faɗo min a rai zan zana shi misali kamar za a iya cewa ko wani babban mutum a gari to ya za a yi haɗu da shi to sai in gaba rin ya amfani da ɗaukar sura hoton shi ta yadda zan ɗauka in zana sai in je in gabatar zuwa gare shi dai shi kanshi zai yi mamaki wannan hoto na ne fa ba kuma ɗauka aka yi ba a zane ne kuma hannu ya yi shi kanshi wannan idan ya kalla abin zai sa shi nishaɗi zai rinka mamakin shi ne aka yi wannan ma'ana na ɗauke ta hanya mafi sauƙi wadda take sauran tada ni ga dukkan waɗanda nake so in sayar da su cikin lokaci
in haka ne dan masani abun ya nuna a zahiri mun duba irin lambobi da ke na dukkan shirye-shiryen sashen su na muryar Amurka ne dan hankalin kai wajen yin wannan abu ne da na ga ma'aikatan muryar Amurka suna farin ciki da wannan
eh wannan akwai wasu abubuwa da yi zuwa uku haka na farko dai ni mutum ne mai sha'awar bibiyar kafofin watsa labaru dan a rayuwata Allah ya sani ban yi karatun aikin jarida ba amma kuma waɗanda na fi tarayya da su a yanzu su ne ɗan jaridu duba da menene lokacin da suka sadaukar domin al'ummar duniya ga baki ɗaya so wannan na ɗaya daga cikin dalilin da ya sanya na yi amfani da wannan hikimar ta yin lambobi na girmamawa domin gabatar da sako na zuwa gare ku duba da yadda kuka sadaukar da lokacin ku domin al'ummar duniya ga baki daya ita ainihin waɗannan lambobi da ne na girmamawa waɗanda ne zuwa ga wasu daga cikin ma'aikatan ku ba za a ce duka ba da kuma wasu daga cikin shirye-shiryen ku so abin da ya ƙara jan hankali na anan shine kuna shirye-shirye masu dama kuma babu shirin da bana bibiya kamar yadda na dan buga ma misali a can baya cikin shirye-shiryen ku akwai shirin nan naku na a bari ya huce wanda tunda na taso ina dan yaro har izuwa yanzu ban taɓa jin lokacin da aka ce ba a yi wannan shirin ba a duk kusan ranar Asabar da safe kenan so wannan shirin ya kasance min kamar yadda ne ma bayani kamar wani TV ne mu muke kallo tunda abu ne wanda yake zaka ji ana yi ana raha ana dauko wasu labaru ana bada wato mu kuma sai a zuciyarmu sai wurin ka ganin abu eh ga yanin muna kallon shi saboda shirin ne na farkonci wanda kuma yake isar da sakon da ake so ya isa cikin dan lokaci kankan ne akwai sauran shirye-shirye masu nishadantarwa da dama akwai irin su shirin da abin da yake kara Mahmud Lalo yake yi na duniyar Amurka wannan shirin ina san shi na ɗaya daga cikin shirye-shirye na akwai kuma ɗan shirin ka wanda kake gabatarwa so tsina daga cikin shirye-shirye na waɗanda nake bibiya a kowane lokaci
amma su ne bari mu duba tun da ka abubuwan barkwanci na ƙayatar da ke na wannan shiri na bari ya huce zaka yi shin akwai wani barkwanci da zaka yi saboda wannan shiri na bari ya huce don in bi masu rawa
to ee zan dan yi amfani da hanya ɗaya biyu zuwa uku na farko dai akwai wani bawan Allah wanda ba sai na faɗi sunan shi ba amma idan na yi murya shi ina zai iya zuwa gare shi ko kuma zai ce eh ko kuma wasu ce wannan shi ne misali
ya bolo ya lai ta je ka da mutane hayati ha babawan Allah baka ganin irin saboda Allah yanda hanyar da ta wuce ta ci amma ka ku so da keke
to kaga
eh lalle ni wannan na so
to sannan kuma kaga zan iya amfani in ce misali in ce
ba Allah ce dan Allah na wuce unguwa ce
kaga akwai irin
wannan sannan kuma sai a dauka mata ne irin kamar matan wasu da suke murar aljanu din nan amma ka era aljanu zaka aura ita cin kudin mutane
sai mu gani a canza mutum ne to kuma kaga akwai misali zan iya cewa a
ga tunanku kuce muku ga tunanku a wani gari an yi wani sarki mai wani tura ciki ta kuma randuma mankali shi wannan sarki ya kasance mai son abin duniya amma kuma Allah bai taɓa ba shi haihuwa ba
to da dai wata wata irin haka to duk irin wannan suna ɗaya daga cikin zan iya yin kusan za su kai kala irin bakwai haka irin waɗannan ɗan hanyoyin da zan bi saboda barkwanci da nishaɗi ina yin shi domin isar da saƙo musamman wurin yara 'yan gida haka duk yadda yaro irin rai ya ɗan baci da ɗan yi wannan sai ka ga irin da yaro ka bace haka wannan duk suna ɗaya daga ciki
wato gaskiya na san ita bai gabatar da wannan shiri wato babbar edita ta muryar Amurka Grace Alheri Abdu za ta yi dariya ita ma sosai in ce ji waɗannan abubuwa me za ka gaya mata ne don ta ƙara kyakkyacewa da dariya
to amma Hajiya hukumance malam Grace Alheri Abdu wannan fili na ci ne wanda kike gabatar da shirye-shirye masu faɗakarwa ilmantarwa kai nishadantarwa mu ma fatan mu Allah ya datar da mu domin a ce mu shigo wannan fili mu ba da gudunmuwa kamar yadda
to sai mako mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana za mu je karshen wannan hirar
baiwar tana da girma
labari ne da Fatima Isawa da ta aika mana na gwamma tace labari ne na wani malamin makaranta da ba haukaci shi malamin Hausa bayan ya gama koyarwa sai ya ce to da gode darasin nan da ya koyar ko dalibai sun fahimta sai
kifiyar kalman haka
sai wani ya gaya mishi kifiyar kalman sai mahaukaci ya daga hannu sai shike na malami yace to ka saurara shi ne tambaye shi yace shi malamin ya faɗi kalma ta kuma sai ka gaya mishi kishiyan yawa shike dan sai balan yace sama sai ba hukacin yace ƙasa sai balan yace malamin yace ruwa sai ba hukacin yace mishi iska sai balan yace
mahaukaci yayi daidai
sai ba hukacin yace aljanna wannan yake
shi ba ya bada kishiyarsa
sai ba da mai yabo shi yace ai ko lalle wannan ya koyi darasi yace kana kokari sosai sai
wannan ma ya wadatar ai lamarin hauka ba kyau Allah ya ji sauki ya kiyaye mu
da baba sai ku ya koli wallahi labarin ne
eh ki mama ba za a kwana lafiya ba je malama juli ba ta daga hannu ta sauke hannu
mu kwana lafiya kada ka kada ce malama juli da daga
hannu da hadda zan ce dan ba za mu je barkin ba amma shike da Allah kai mu sabon banko
gaskiya da malama juli da daga ba da hannu sabili da aka tila mu ja barki dan kada ce baba da malama yanzu amma da dai
baba ya ku makeri
alheri yake muku fata alheri da ku fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amerika ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.